hukumar na kasashe na Majalisar Dinkin Duniya ta ce sun soma gurin shiri tare da gwamnatin tarayyar Najeriya don horar da matasa kan sana'o'i daban-daban za su kasance masu dogaro da kansu. Daraktan hukumar na Najeriya Mr. Samuel Bwalya ne da ya bayyana wa jama'a labarai hakan a garin Maiduguri bayan dokar nauyin horar da wasu matasa a jihar Borno kan wasu sana'o'i daban-daban. Ya ce sun soma wannan shiri ne na haɗin gwiwa tare da gwamnatin Najeriya wanda kuma za a kwashe tsawon shekaru biyar ana gudanarwa saboda baiwa matasa daman zamowa masu dogaro da kai ganin yadda ake tsayar albe duk shekara a jami'o'i da ma makarantun gaba da sakandare da dama.
The objective of the program is to stimulate entrepreneurship in Nigeria, support private sector development.
Yace manufar wannan shiri namu shine muna so mu horar da matasa ne kan sana'o'i daban-daban a Najeriya don dafawa kamfanoni masu zaman kansu musamman ma ga matasa.
And then we assist those young people once they are trained to be employed. And to do that, we are working with off-taker industries.
Yace zamu kuma taimaka wa waɗannan yaran da suka samu horo wajen samun aiki. Kuma yanzu haka muna aiki da wasu kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu don cimma wannan manufa namu. Yace ga waɗanda kuma muka horar amma ba su samu abin yi ba, zamu koya musu sana'o'in hannu wanda zai ba su dama don kafa nasu ƙananan masana'antar da kansu. Yace yanzu haka muna bada irin wannan horo ne a jihohi 5 zuwa 6 na tarayyar Najeriya, kuma ana yin su ne lokaci guda tare da wannan da kuka gani yanzu haka ana yi a jihar Borno.
13% of the population of Nigeria currently of the young people are not employed.
Yace wa kashi 13 na 'yan Najeriya har yanzu ba su da abin yi. Dan ana magana matasa miliyan 20 wanda har yanzu ba su samu abin yi ba.
This particular program is solely funded by UNDP.
Yace wannan shirin da hukumar Raya Burane na Majalisar Dinkin Duniya ne ta dauki nauyin shi kai tsaye. Amma idan muka kaddamar da wannan shirin zamu nemi taimako daga wasu takwarorin mu da ma gwamnatin tarayya don ci gaba da tallafa waɗannan matasa na koyar sana'a da za su kasance masu dogaro da kai. Yace idan waɗannan matasa ba su da abin yi, lalle za su sama mana abin yi. Don haka dole ne mu tashi tsaye maganin cewa mun sama musu abin yi ko kuma sana'o'i. A cewar daraktan hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da birane, na kuma tambayi wasu da suka kasance cikin waɗanda suka samu wannan horo cikin matasa 50 da aka ɗebo, ko ya suke ji game da wannan damar?
Sunana Dahiru Ahmad Suleiman.
Daga ina ka mutum?
Daga garin Banki.
Dan gudun hijira ne a garin nan?
Dan gudun hijira ne a cikin wannan gari.
To ga shi kun zo an horar da ku har na sati guda. Me aka horar da ku ne nan?
Gaskiya horon da aka mana mun ji dadin sa sosai saboda horo ne wanda zai canja mana rayuwa kuma zai sa mu ci gaba a kasuwanci. Ko da baka taba yin kasuwanci ba, ka zo ka samu wannan horon, to insha Allah za ka yi kokari ka gina kanka yanda za ka amfani jama'an da suke tare da kai ba ma kai kanka ba.
Wani irin kasuwanci ne aka horar da ku nan?
Horon da koyar mana yanzu zaka tafiyar da kasuwanci ne kowane iri ne?
Sunana Kaltuma Abdurrahman.
To Kaltuma, ga shi Allah ya sa an horar da ku mako daya na wannan mutanen UNDP suka horar da ku saboda koyar sana'o'i. Kuma me zaki ce game da wannan sana'a da aka koyar da ku?
To a farko dai muna musu godiya sosai don sun koya mana yadda za mu yi sana'a har na tsawon kwana 6, kuma mun ga kokarin su sosai kuma mun fahimci abu.
Ke zuwa tunda Allah ya sa kun kore kun dauki wannan horo har na mako guda. Me kika sa gaba, me yake so ki koya?
To a gaskiya ni ina so in yi kiwon kaji.
Kin koyi wannan kenan yanzu?
Ina yi ma yanzu kadan kadan, kuma anan ma na samu sauran bayani sosai da in naje zan kula.
Wasu matasa kenan da suka samu horo kan wasu sana'o'i daban-daban da hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da kasashe ka koyar musu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.